concept.
C-Man on the beat.
Baby, mutan tada da ke na zaune bi ga gari ba mutan zaga da ke je America Asia mu dawo Ghana da ke a Nigeria mu ta bauchi garin masa da ke baby mutan tada da ke na zaune bi ga gari ba mutan zaga da ke je America Asia mu dawo Ghana da ke a Nigeria mu ta bauchi garin masa da ke I'll take you around the world, I'll make you a tourist. Anywhere you wanna go, let's have a tour list. From the islands, the deserts, the forests, mu dawo yankari bauchi gida a northeast, yeah. Ke nuna miki gata daga ranar Litinin zuwa Talata. Gobe Laraba, Jibi Alamis, Juma'a kuwa gata har Asabar zuwa Lahadi. A tabbas kina da aji, malama yau me zamu koya a darasi. Ke za ki tafi, amma sai gobe biyar da rabi. Mu dan taka da ke, kin san na ba na suke. The homie know the door, manyan harka da ke. Baby mu dan tada da ke. Na zaune bi ga gari ba mu dan zaga da ke mu je America Asia mu dawo Ghana da ke a Nigeria mu ta bauchi garin masa da ke baby mu dan tada da ke na zaune bi ga gari ba mu dan zaga da ke mu je America Asia mu dawo Nigeria, mu ta bauchi garin masa da ke.
Ina ga gara da ke. Na kan tsura na na ta fara da ke. Muna nan har ranan ta fada da ke. Inda da ta yi in kwanta da ke. San mana suke na dauke ki da mutunci me yasa zan yi da ke